وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da roƙon Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwan Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ni da ku ya rayar da mu akan daidai idan lokacin mu ya zo Allah ya dauki rayuwarmu halin muna cikin imani dukkan ayyuka da muke a wannan wata na Ramadana na alkhairi addu'o'i da muke yi ibada da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abinda muke neman kariya Allah ta'ala shi kare mu ga baki daya kuma muna roƙon a ci gaba da sanya mu addu'a da yi wa ƙasa addu'a muna roƙon Allah ta'ala ƙasar mu Najeriya Allah ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke rike da madafun iko Allah ya ƙara musu tsoransa ya kuma ba su ikon tausayawa talakawa ana nasara a mulki ne da jin tsoron Allah da tausayin talaka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu tsoransa kuma ya ba su ikon tausayawa talakawa muna roƙon Allah ta'ala wanda suke tada hankali bandits kidnappers terrorists dukkanin su Allah ya shirye su in ba za su shirye ba Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka debo ya kare a kansu in suna da masu tallafa musu ta bayan fage Allah ya tona asirin su muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya na samu labari na cewa ko a jiya ko yau da asuba an kai hari a wani masallaci a jihar Kebbi a wani gari mai suna Dadin Kowa ana zaton an kashe akalla mutane mafi kankanta hudu wasu an jikkata su wanda yake bayyana kuma a haka wanda ke wannan daga wata kasa sai a dauka wai shi ma musulmi ne kuma wai a haka sai a dauka wai addini yake wakilta mutumin da zai je masallaci ana sallah a watan Ramadana ya kai hari kuma sai a ce musulmai suke yi bil hakika duk wanda ya kalli wannan ai bai kama da musulmi ba bai kama da haka ba so muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin masu yi don haka matsalar shi ne ana samun mutanen banza a cikin kowane addini ana samun na banza a musulmai ana samun na banza a cikin waɗanda suke ba musulmai ba babu wani addini a Najeriya ɗaya da ke da monopolin mutanen ƙwarai duka ko monopolin mutanen banza duka ana samun masu zaman lafiya a kowane addini ana samun masu tada hankali a kowanne to muna roƙon Allah ta'ala masu neman zaman lafiyan su ma Allah ya zaunar da su lafiya masu tada hankali a kowane addini ko da ku a cikin musulunci suke yi irin wannan zalunci Allah ya tona asirin su ya kaskantar da su ya walakantar da su waɗanda aka kashe Allah ya ji kansu ya gafarta musu muna ta'aziyya zuwa ga ƴan uwansu da mutanen wannan masallaci da mutanen garin Dadin Kowa da kuma mutanen jihar Kebbi gaba daya cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa وكل شيء عنده باجل مسمى فلنصبر ولنحتسب مي حقوري مو نيمي لادا اورن الله الله يباكو لادان حقوري وند سوكا رسو الله يكربيسو ا متسين شهيداي زوريه سو الله تعالى يمتا البركه نينكين بنينكي muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da bayansu bayan rayuwarsu, kuma Allah ta'ala ya kare aukuwan irin waɗannan al'amura a jihar Kebbi nan gaba da a Najeriya gabaki ɗaya. Na biyu, akwai rasuwa da aka ƙara yi na wani bawan Allah Al-Ramma, wani ƙadin mu bani da labari kusan sai a jiya nake ji a dare. Khirrij ne na jami'ar Azhar, wato yayi digiri a jami'a ta Azhar, malamin Qur'ani ne mai suna Malam Umar A. Adamu. Kani ne na Al-Ramma Sunusi Adamu daga Bauchi, yana karantarwa a makaranta ta Malam Junaidu Abubakar, Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa, ban ji labari ba sai a jiya a dare. Mutum ne mai ƙoƙari wajen karantar da Ƙur'ani da hidima da karantar da addini. Yana ta'aziyya zuwa ga Al-Ramma Sunusi da iyalan marigayi da kuma abokanan aikinsu a makarantar da ke karantarwa da dukkan ‘yan uwansa na jini, da cewa Allah ya gafarta masa, ya ji kansa ayyukansa na ƙware, Allah ya karɓa wuraren da ya kuskure, Allah ta'ala ya yafe masa. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Mu yi haƙuri mu nemi lada a wurin Allah, kuma Ƙur'ani da ya haddace, Allah ya sa Ƙur'ani ya cece shi gobe kiyama. Mu ma idan namu ya zo, Allah ya sa Ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama. Insha Allah, idan akwai tambayoyi masu munasaba sai a duba abin da ya sawwaka. Yau za mu tashi a darasi na tara ne, kuma saura aya uku ne a Ali Imrana. So ina fatan in yayu Al-Ramma ya ɗan yi kushin ɗina sai mu kammala su gobe juma'a, sai mu tashi a sura ta hudu insha Allah, suratul nisa. So insha Allah zan bar Al-Ramma ya ɗan yi kushin ɗina ko? Na'am.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace muna gaida malam sosai, muna masa fatan alkhairi.
To ina godiya.
Allah ya ji kan iyayen malam.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Malam mata sai nake cewa malam mijina ne ya daina mu'amalan aure da ni, kuma na ta yi masa magana amma bai canza halinsa ba, kuma ya ce ban yi masa laifin komai ba, har kawunsa sai da ya sa baki a magana, sai ya ɗan gyara na kwana biyu sai ya koma akan yadda ya saba. Baya kwanciya a ɗaki na sai dai a faru. Malam na ga gaskiya yanzu kusan 2 years kenan, shekaru biyu kenan yana mun haka, har na fara jinsa yana fita mun a raina, don haka nake neman mafita a wurin malam ko shawara. Na gode.
A cikin tambayar ta ce ya ce bata masa laifin komai ba ko? Akwai fatawa ta Lajnatud Da'ima lil Buhuthil Ilmiya, kusan dukkan malaman lajina sun yi tarayya akan wannan matsaya, sun yi magana akan matsaloli na aure a volume na 20 ne, namba na 261. Na farko sun ce abin da yake yi zalunci ne, kuma na biyu haramun ne, ya zalunce da kuma ya aikata haramun. A gaba na gaba suka ce wannan matsala malamai da yawa suna gara daukanta a matsayin ila'i ne, wato shine kamar mutumin da ya rantsuwa da Allah cewa ba zai kusanci iyalinsa ba. Lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim, kamar yadda yake Baqara aya ta 226. Wato ila, abinda ake nufi da ila shine mutum ya rantse da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba, shi mai wannan ka'ida ana bashi wata hudu ne a masa dakon wata hudu ya warware rantsuwarsa, idan bai yi ba to a ka'ida ana bata auren ne. So da yawa malamai sun dauka cewa abinda ake ba mutum hanzari na cewa an masa uzuri idan yana da larura, ko da iyalin ba ta da bukata, shine kada a wuce wata hudu ba a yi mu'amala ta aure ba, dogaro da wannan aya ta Baqara aya ta 226. Sai dai in akwai wani babban dalili na jinya mai tsanani, kuma jinyar da ba a ga alamar maganinta cikin sauki ba, amma duk abin da ya wuce wata hudu to kai tsaye ya fada cikin haramun da zaluntan iyali din. Ba a bukatan a wuce wata hudu a cikin kowane hali ake ciki na lafiya, ko da ku a wata hudun nan babu bukatan juna, to a wannan wata hudu ana bukatan a dai mu'amalar auren. In ku akwai bukatan juna da ta taso, to wannan kuma ko da a bayan kasa da kwada biyu ne to ana bukatan maimaitawa. Wannan shine ka'ida. Wancan ana magana ne in ma da ba bukatar, to wannan mu'amalan a wata hudu malamai suna ga wajibi ne a yi ta don shine iya lokacin da Allah ta'ala ya bada tazara na ajira mutumin ma da ya rantsuwa da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba. Gaba na gaba suka ce idan aka mutum ya samu kansa irin hali irin wanda ta samu me za a yi? The first abin da za a yi na farko kin yi shine ki kira waɗanda suke wakilansa a gaya musu a kuma tabbatar ya gyara. In bai gyara ba ana iya daukan matsalan a kai ta wurin alkali. In aka kai wurin alkali matsaloli guda biyu. Na farko suka ce a lokacin sai alkali ya kara bashi additional wata hudu ya je ya gyara. In bai gyara ba to anan kawai sai a raba auren. In ko ya gyara shikenan. Amma Ibn Uthaymeen rahimahullah cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni yana magana akan matsalar aba a volume na 13 number na 233 yace ba a jinkiri. In dai wata hudun ya riga ya kai daga an je wajen alkali sai yace ko ka gyara yau ko kuma a raba auren. Mafhum? Sai ba a kara jinkiri don jinkirin yace kara jinkiri ne na azzalimi ya cigaba da zalunci. Tunda daman time din an riga kai wata hudu ko yafi haka to dole ya gyara take. A wannan tambaya da ta yi shekara biyu akai a cikin wannan hali. Wannan ya bayyana cewa zalunci ne karara babban dalili da aka masa magana sau ɗaya ya dan gyara sai koma gidan jiya. Inda bai gyara ba sai dauka uzuri ne na rashin lafiya. Jama'a a daina zaluntan mata. Aure din nan fa ibada ne. Ka raba mata da iyayenta, ka raba ta da ƴan uwanta na jini, yayunta da kannanta, ta bar gidan da aka haife ta ko gidan da ta yi wayo, ta zo wajenka da haƙoranta a bakinta da girmanta, ta zama ƙarƙashin mulkinka take. Da Allah wannan ba abin tausayi ba ne? Yanzu kai kaddara sawwara a kanka ne, haka kawai wani ya tashi ya zo ɗauke ka daga Abuja a ce ya mallake ka, ya kai ka can wani ƙauye na ƙanƙara ya ajiye ka a wurin, ba inda za ka je sai da izini. Ai, za ka ji kamar gidan kurkuku ne. Amma su tunda ibada ce ta aure, Allah ya sawwaka musu haka suke haƙuri. Sai yadda kai da su fita za ta yi sai ta tambaye ka permission. Don Allah wannan ba abin tausayi ba ne? So mu riƙa tausaya wa iyaye mata abu ne da ke zama wajibi, ya zama muna da tausayi zuwa gare su. Don haka wannan lamari sai a gyara. A wasu lokuta kuma akan samu sharri na aljanu. Ko aljani ya auri mace ba ta buƙatar namiji ko namiji mace aljana ta aure shi baya buƙatar mace. Irin wannan kuma dole a jarraba hanyoyin da ake ibtalu sihir. Saboda wannan iya daga cikin hanya mafi sauki a yau da za ka ga an yi auren ƙauna. Kuma ba a yi wani saɓon Allah mai girma a neman auren ba, kuma a zo zaman auren babu daɗi ba a buƙatar juna. Duka iya daga cikin sharrin shaiɗanu ne. Shi ne fa yata'allamuna minkum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum law kanu ya'lamuna. Wannan ayat za ta zama a cikin suratul baqara aya ta 102 kenan. Kaga Allah yace suna koyan abinda za su raba tsakanin miji da matarsa, bainal mar'i wa zawji, suna raba aure. Su aljanu suna taimakawa wajen irin waɗannan samun matsaloli. Ko su muzanta mace ya zama baka ga kyanta, ko su muzanta namiji ki ga ma tsoransa kike ji baka da buƙatuwa zuwa gare shi. So kisa a wannan matakan a dage da azkar na azkaru saba, azkarul masa. Ga karatun mun yi a Hisnul Muslim a nan masallacin mun sauke, a duba zikirin safiya, zikirin yammaci, zikirin bacci, zikirin shiga banɗaki da fita, zikirin shiga gida da fita, irin waɗannan muhimman azkar a kiyaye su. Na biyu ana iya jarrabawa da aikin da ganyen magarya kwaya bakwai a saka a cikin ruwa ko a cikin ruwan zanzam yadda bukata da kama. A karanta ayoyi na ibtalu sihir wanda akwai tambayar da na amsa a baya, ana iya neman clip din a saurara ayoyin a karanta a rika sha safiya da yammaci. In azumi ne irin wannan a rika sha lokacin buɗe baki da lokacin suhur, kuma ana shafa ruwan a jiki. In Allah ya taimaka in sihiri ne zai lalace. A rika kuma yawan karanta karatun suratul baqara a gida saboda ana koran su da karanta baqara. Muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ikon gyarawa, kuma Allah ta'ala ya albarkaci auren nasu, kuma Allah ya bashi ikon kiyaye wannan amana da Allah ta'ala ya dora masa. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya hayyu ya qayyum.
Please, engineer, read this to Malam so that he can answer this question, as many Muslims here in the U.S. have been waiting for this answer. Malam asked a similar question, but a tree to this. Madam, please, as a Muslim living in the United States and wants to buy a house, can I go with a bank that does not charge interest but increase the price of the whole house from its original price? Upon calculation, I realize the increment made by the bank is the same amount I would have paid over time as interest in disguise for it wouldn't. May Allah accept our fasting and answer our prayers.
Da wani are za a amsa kenan? Eh, to ai shi ne. Da turanci ya dace? Firstly, the question is not complete. In the question, he failed to mention that the second bank, whether it is an Islamic bank or non-Islamic bank, this needs to be clarified. Whether it is non-interest bank or it is interest-based bank. And this part is very essential to understand clearly. However, we can make an assumption that the second option they have at their disposal, where they allow them to buy the property or they buy on their behalf without any additional cost. So we can make an assumption that if this is a non-interest bank or Islamic bank, then we can say this type of transaction is called al-murabaha. Al-murabaha is an Islamic financial system that allows an institution to buy a property like a bank. And when they buy the property, they own it, and later on you come and purchase the property from them while they make an additional profit on it. So in this regard, it becomes al-murabaha. According to the fatwa or the verdict of Islamic Fiqh Council of Rabidatul Alam al-Islami, that is Majma'ul Fiqh al-Islami, in their Qarar, issue number 6, the compilation of their verdict, volume number 1, number 453, they discussed a similar issue, that if what you have said is correct and it is under Islamic finance, then it is murabaha and it is also permissible. However, certain conditions are to be met before it becomes permissible. Number one, the institution that is to sell the property to you must have that property at its disposal, that it owns the property. You cannot sell what you don't have. So firstly, they must own the property. Secondly, it is permissible for them to make a profit on it. There is no issue to it. But that profit must be determined, must be specific. It should not be a profit that is incremental over time. It is a profit that you agreed on, and it will not continue to fluctuate or to increase over time. Number three, when you fail to meet the deadline, there shouldn't be any penalty of additional cost on it. If there is any penalty of additional cost on it, then it becomes an interest. So these are the conditions that are to be met. If these conditions are met, then we can say that this transaction is permissible and it is under al-murabaha. Al-murabaha is cost plus financing. It is a model of an Islamic bank where it allows a bank to purchase a property. The property is under their custody. You come to the bank, you buy the property, give them their own profit on it, and you pay over time. This is permissible. Even if the time frame is up to 10 or 20 or even 30 years for you to pay, as long as the profit is static, then this is permissible. And under murabaha, when you fail to pay the property, the only option is not to add additional cost on it, but rather the bank, as part of its agreement, can take back the property and sell it and give you your own money. But they cannot add additional profit on it as their own penalty. That is not permissible. So if these conditions are attained, then by implication we can say it is al-murabaha and it is permissible Islamically, and indeed Allah is the all-knowing. and it is permissible in Baqarah wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba as in Surah al-Baqarah verse 275. Wallahu ta'ala a'lam. So arama ina ga sai mu ci gaba da karatu, za mu tashi a darasi na tarako a Surah al-Imran, kuma yadda na fada aya uku ne kadai. Na san dai babu yin aya uku, amma yau ina so mu dan yi karatun na zuku-zuku aramma, saboda insha Allah ta'ala mu samu mu kammala. Na eh, to ayi hakuri, a yanzu bazan sake ba, lokaci ya ja, ina so a fassara da Hausa. Ai Bature ne ya tambaya da Turanci, suka yi kwashi na amsa duk waɗanda muke na Hausan wanda bai ji Turancin kuma ya ce min. Shikenan. So ba za a yi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
آية 198 لكن الذين اتقوا سيدي جماعة سكي تقوى تقوى تكتير بيئي زواج الله لكن الذين اتقوا ربهم وند سكي تقوى زواج مهلتنس لهم سنادا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها suna da aljanna wanda korama ke gudana karkashin su, kuma za su dawwama a ciki. Nuzulan min indillah, wannan wani masauki ne na musamman daga wurin Allah. Sannan baya ga wannan, wa ma indallahi, abinda ke wurin Allah khairun shi yafi alkhairi lil abrar, ga mutane masu yawan alheri su ne al abrar. Wannan aya ta 198, yanzu muna cikin jiya mun tsaya akan magana akan mutanen banza, kuma sai aka shigo kan maganan mutanen kware. Idan ka duba ayoyi biyu na baya da muka karanta jiya, aya ta 196 akan mutanen banza Allah ya kira, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah yace kada ka bar waɗanda suka bijirewa Allah, jujjuyawa da suke a duniya cikin jin daɗi da wadata, kada wannan ya burge ka. Imanin da Allah ya baka yafi wannan duniyar da Allah ya basu. Jin daɗi ne ɗan kaɗan, makomasu shi ne wuta gobe kiyama. A nan sai Allah ya ce lakinil ladina taqaw, sai dai waɗanda suka yi taƙawa. Malamai suka ce menene wajhul istidrak a wannan aya? Ana cikin maganar jin daɗin wanda suka bijirewa Allah mutanen banza, kuma an shigo da maganar masu taƙawa. Menene fiskar alaƙar ayar baya na 196 da kuma wannan ta maganar taƙawa 198? Me alaƙar? Malaman Qur'ani suka ce alaƙar shine wajhul istidrak. Shine an yi magana akan waɗanda suke jin daɗi a duniya suka kafirce wa Allah, suna da manya-manyan gidaje, suna da manya-manyan motoci, su wasu ma suna da manya-manyan jirage, suna da kamfanoni, wasu ma suna da mulki, wasu na da sarauta, sai ka gansu a cikin ni'ima. Sai aka ce kada wannan yaudare ka. To fiskan kiran masu taƙawa kuma shine Allah da ya ba wanda suka bijire masa ni'imar, yana iya ba wa mai taƙawa ma wannan ni'imar duniya din. shi mai takawa idan aka bashi ni'imar da gida da mota ko da jirgi ko da wani abu na wadata a hanyar Allah wannan ko ba zai hana shi in yaje lahira ya shiga aljanna ba shi wanda ya bijirewa Allah in ya samu iya a duniya ne amma mai takawa kuma in ya samu a duniyar to a lahirar ma tabbas zai samu shi to zero ne duniyar ya samu lahiri da ya samu wannan aya kuma ke bayyana cewa in kaga mutum da arziki ko da ni'ima ko da rufin asiri ba fa iya nufin shi mutumin banza bane a cikin kudi Allah yana iya ba wa mutumin kwarai kudi yana iya ba wa mutumin banza kudi Allah yana iya ba wa mutumin kwarai mulki yana iya ba wa mutumin banza mulki Allah yana iya ba wa mutumin kwarai babban matsayi a duniya yana iya ba wa mutumin banza babban matsayi abu ɗaya da Allah baya ba wa mutumin banza a duniya shine imani a lahira kuma abinda Allah bai ba wa mutumin banza shine aljanna to ne shine lakinil ladina taqaw sai dai masu takawa ko ka gansu a duniya a cikin wadata a lahira ma fa suna da aljanna su za su ci duniya ne kuma su ci lahira ai buduba for example sayyidna usman talaka ne ai a wannan zamanin multibillionaire zaka kira shi abdurrahman ibn auf talaka ne ba talaka bane yau idan ka dauki limaman harami irin su Sheikh Suddais in ka san sirrin su masu rufin asiri ne iyakacin rufin asiri shi ka'ida dukiya abinda ake tsoro da ita shine neman dukiyar haramun amma neman dukiyar halal dan wani mai addini Allah ya rufa masa asiri da dukiyar halal wannan ba abun aibata bane ita haramun ita ce abun kidin amma in dai halal ne to wannan abun so ne don da dukiyar halal ma ake neman aljanna in akwai dukiyar halal Qur'ani yace ita ma matakin kai mutun zuwa ga aljanna ne shi yasa in kaje kasar Saudi Arabia kaje kasar Kuwait kaje irin Imarat kaje Qatar zaka ga mutane masu kudi amma wallahi masu ilimi ne na addini yanzu dauki kissar Suleiman Ar-Rajihi ai Suleiman Ar-Rajihi malami ne Sheikh Suleiman Ar-Rajihi amma da kudin sa na halale gina Ar-Rajihi University of Science and Technology a can garin su na Qasim ainihin Bukhairiyya da wannan yayi Ar-Rajihi Bank da wannan yayi Al-Wataniya Farm wanda a wannan shekarun duk Middle East babu gonar da ta kaita da wannan kudin da yake da shi yayi foundation na Ar-Rajihi Foundation ya bada kudi naira dala na dukan dala kyauta kudin sa ya bada kudin da ya kai dala biliyan 12 wa foundation ayi aiki fi sabilillahi a lokacin da ya bada wannan kudin kusan a duk Afirka babu wanda ya mallaki wannan dukiyar in akwai mutum ɗaya ne duk wannan to shi wannan kawai foundation ya ba a rika aiki fi sabilillahi da shi a rika taimakon marayu da sauran gajiyayyu so shi ka'ida dukiyar haramun abunki ne kuma ko kwabo ɗaya ne abunki ne don naira biliyan ɗaya ta haram wallahi babu kokwanto kwandala naira ɗaya ta halal ta fi ta daraja saboda ita ta halal duk kankantanta Allah yana sanya albarka ta haramun kuma duk yawanta ba ta da albarka ai wanda lokaci za ka ce ga wasu masu dukiyar idan su zama ba ta Allah ba ne duk yadda suka yi su yi aikin alheri da kudin ba sa iya yi saboda ai daman wanda bai nemi halal ba Allah ba ya bashi ikon yin aikin alheri da dukiyarsa a mafiya yawan lokaci amma wanda yake da ta halal to kuma baya gagara taimakawa addini da dukiyar da Allah ya bashi shi yasa Allah yake lakinil ladina taqaw rabbahum wanda suka yi takawa suna da aljanna da za su dawwama a cikinta karkashin munasaba da wannan misali mu a nan Najeriya muna da ɗabi'ar malamanmu muna so mu gansu a cikin walakanci da kaskanci da tozarci idan dan duniya ya sayi mota sai ai tebawa idan mawaki ya mallaka ai tebawa ana celebrating dan kwallo idan yayi abun ayaba ne mawaki idan yayi babban abu ne ana ga abun alfahari ne har ma ana mai da shi mento ne idan limamin juma'a ya samu wata yar mota wata kila ma second hand ne sai daga kai malaman nan malaman nan kawai fa mota yake zuwa yayi limanci sai a rika malaman nan saboda shi mutumin Najeriya ya dauka wai walakantar da malami ma addini ne me alakar walakanci da kuma addini yanzu shi a ramma da kake jiki tilawar nan inda ba a yi cefa ne a gidansa ba wannan tilawar za ta zo ne wallahi da an samu matsala sai ka je na wa'in wa'in to hatta masu karantar da mu addini in ba su shirya ba matsala suke ciki kuma ni wadanda nafi tausayawa a ƴan uwa masu karantarwa su ne wanda suka fi mu kokari su ne masu full time da awawa addini mu irin mu su aranma mu ƴan part time ne ma'anan full time wanda bai da kowace sana'a bai yi karatun komai ba sai addini awa 24 a duniya kawai harkar addini yake yayi limanci yayi khutuba ya karantar yayi ta'alim ya karantar da yara yayi na mata su ne ƴan full time da awa amma duk wanda ke da sana'a ko yaje jami'a yayi lecture ko ya tafi office yayi aiki kana ce masa part time ba full time ba so su ƴan full time wanda duk lokacin su addini ya kare idan su suka fi kowa dacewa mu taimaka musu a society saboda ba su da komai sai hidiman addini irin wannan sai mu zauna mu sa musu albashi mu rika kula da su mu rika kyautata musu akwai limamai a cikin Saudiya da na sani limamai na Juma'a abinda ake ba su a wata na albashi in ka canja a naira yafi naira miliyan 40 duk wata yafi 40 million albashi da allowance to me zai hana limami da ke full time ku bashi miliyan 1 irin mu da muke part time ba ma bukatun kudin ku muna da sana'ar da muke yi a ran ma iya da sana'ar da kuka yi kafin ku ranar kuma aikacin gwamnati ne yana aiki da federal government ba a zauna kawai yake ba so wannan shine part time wato kana da sana'ar ka in lokacin karantarwa sai ka zo ka karantar fi sabilillahi yasa tun da muke karantar ba ma karban albashi ko allowance yadda muke zuwa wurin karatun ba mu muke shan mai kaman kuwa to shi ake cewa part time amma full time kuma wanda duk lokacin sa harkar addini ne bai da kuma komai da yake na rayuwa sai na addini to sai ka ce masa shine full time to irin waɗannan masu albarka mu rika kula da matsalolin su dan ba su da wata hanya sai wannan amma wanda yake part time to wannan kuma daman kawai yana yi ne fi sabilillahi a matsayin kaman voluntary service ne nasa da yake ga bari yayi dan ya samu lada a wurin Allah kuma ya taimaka community irin waɗannan suna da sauki amma wanda ke full time to ya dace zama mu community mu ne zamu taru mu rufa masa asiri Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya don haka Allah yace wanda suka yi takawa koda sun samu duniya alahira lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar Allah ta'ala zai ba su aljanna alahira don duk qur'ani babu wata kalma ɗaya da Allah yake hada alakar alherin duniya da lahira da ita wallahi kaman kalimatut taqwa in dai wai kana neman alherin duniya da lahira ne babu hanyar samu kamar Allah ya maka baiwa da mallakan taqwa shi yasa a qur'ani kalmar taqwa da kalmomin da aka yi ishtiqaqi daga taqwa asalin kalmar taqwa Allah ya maimaita sau 258 saboda duk alherin duniya da lahira iya tare da kalimatut taqwa ne uwa uba kuma burin mu aljanna kalmar taqwa din ke kai mutun aljanna a rama ba mu misali ɗaya in yayi wa guda biyu akan wannan
tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا الله yace wannan cikin suratu maryam ko aya ta 63 yace waccar aljanna da ake ta muku bayani gata can kaman ne sai ka hange ta Allah yace muna gadar da ita wato su masu takawa aljanna yan na gada ne gadan aljanna suke Allah yace muna gadar da aljanna ga masu takawa kuma Allah yace gadan wato in kace ka gaji abu babu hanyar mallakan abu na alfahari kaman ka ce gada nayi saboda me iyewa mahaifinka ma gada yayi to shine asalin mallaka to su masu takawa ba kawai suna shiga aljanna bane suna gadar aljannan ne kuma in suka shiga cikin ta zaka kalle suna morewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun
innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
wannan cikin suratul zariyat aya ta 15 zuwa 16 Allah ta'ala yace innal muttaqina lalle masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna kala kala duk wannan guda hudun da muka fada masu takawa ke cika su wa uyun ga kuma idan ruwa waɗannan anhar da muka yi magana a kan sunnan Allah ya ce akhidina ma atahum rabbuhum suna ɗiban abin da suke so aljanna babu iyaka ita aljanna babu limit a ciki babu karanta wai kayi kaza banda kayi kaza wato free gida ne
duk abin da kake so aljanna kai tunda a duniya ka takura kanka kai wa kanka tabaibayi ba ka yin abu sai abin da Allah ya halatar in ma kana niyya kace haramu ne suka ce to na hakura to in ka shiga aljanna sai a baka wannan freedom din duk abin da kake so kaje ka yi aljanna in kana so ka zama dan giyan aljanna bismillah in a duniya kana fadayin niganci imani ya hana ka in kaje aljanna ka ga daman zama niga bismillah in a duniya kana son yin kwallo kaki in kaje aljanna sai ka zama footballer sai ka zama captain maybe a ramu aljanna ma goalkeeper zai ce ke fadan yayi a ramu goalkeeper ne ko defender ne a ramu fa left winger ne kai lefty ne interesting a ramu maybe fullback zai kenan zaka yi zaka zama lefty kenan to Allah ya bamu aljanna zaka masu takawa aljanna ta su ce Allah ta'ala ya samu a cikin bayinsa masu takawa ma'anar takawa a hausance shine an taf'al ta'atallahi ala nurin min Allah tarju thawaballahi wa an tatruk ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqaballahi fassaran wannan larabci a hausancen da na faɗa shine kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da shari'a sakana neman aljanna ka nisanci sabon Allah wajen bin shari'a kana neman kariya daga wuta a hausance mukan ce takawa tsoron Allah amma gaskiya wannan gajartaccen fassara ne takawa ya fi dacewa a ce cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta yi na yi bari na bari shi ne takawa don haka masu takawa suna cikin aljanna khalidina za su dawwama a ciki yi juwali in aka ce khalidina in ba a ce abada ba a mafiya yawan lokaci yana nufin shigan da za a yi babu tabbacin dindindin ne amma aljanna a wasu wurare kan zo da abada in abada ta zo kuma iya nufin dindindin ne za a shiga ba za a fita a cikinta ba a ran ma za ka yi bawa misali ko kwaya ɗaya
wallazina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
جزاكم الله خيرا لا تنبي مثالي ديا كامون قدابيو داما ناتشي لانتا كامون بلكي كم هاگه دشيكي كارا مرقا توتر دن سوسيم مطيا أورا آية تفرقو انجرا خالدين فيها أبدا كو cikin suratul nisa aya ta 57 ta biyu kuma ka dauko ayoyi biyu na karshen suratul bayyina musamman ayar karshe a cikin bayyina aya ta nawa kenan aya ta 8 ita ce ayar karshe to a cikin duka wani zo da abada abada ko maganar aljanna ne wanda yake bayyana in an shiga aljanna ba a fita duk ran da aka je filin kiyama sai ka ce shiga aljanna to duk wanda ya fara da shiga aljanna wallahi babu ran da zai fita a cikin ta amma akwai waɗanda suke da burbudin imani suna iya shiga wuta su fita za a musu ko remedial saka ko su yi prelim daga baya sai a ɗauko su a kai su aljanna amma in ka je lahira ka fara da aljanna to babu ranar fita a cikin aljanna Allah ka sa mu fara da aljanna Allah ka sa mu fara da aljanna Allah ka sa mu fara da aljanna kai sai Allah ya ce khalidina fiha nuzulan min indillah wannan wani masauki ne daga wurin Allah indiya din nan na nufin matsayi ne in ka je gari sai aka ce mai martaba sarki ya ce shine mai masaukinka ai girmama ka aka yi to ka je lahira sai Allah ya ce ni ne mai masaukinka haba jama'a akwai dadin da ya kai wannan malaiku zo same ka su ce aran ma Allah ya ce a ga ma shine mai masaukinka a nan wurin haba ai dadin ya kai dadi jama'a Allah ka bamu وما عند الله أبدا كيورن الله خير شيء في الخير للأبرار جمتها نيوان دسكي ما سيوان الخير in an ce abrar su ne kasirul khair, mutanen da alherin su yana dewa a society, to su ake cewa abrar. Mafhum? Tayyib, na'am.
Wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum عند ربهم إن الله سريع الحساب
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الله يتي للليني دقتك مأبوتا للتافي أكوي ونديك إيماني دا الله وما أنزل إليكم دا أبن دا أكا سوكر زوا غريك شيري قرآني وما أنزل إليهم دا أبن دا أكا سوكر زوا غريسو sune guda biyu a taura da linjila khashi'ina lillahi suna masu khushu'i zuwa ga Allah wato suna jin tsoron Allah da ilimi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa saida ayoyin Allah dan wata ni'ima ta duniya Allah yace ulaika lahum ajruhum inda rabbihim masu wannan siffa suna da ladan su a wurin Allah inna llaha lalle Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne a hisabin Allah ta'ala babu jinkiri take ake yin su a kammala wa inna min ahalil kitabi lalle ne daga cikin ma'abota littafi kalmar ahalul kitabi Allah ta'ala ya kira shi a Qur'ani akalla sau 31 ahalul kitab da wannan siga da ma'abota littafi sunan da Allah yake fada yana ishara ne zuwa ga jama'ar da ya bada at-taura da kuma wanda ya bada injila zuwa gare su so takaddu guda biyun nan da aka bayar su Qur'ani da ke kira da ahlul kitab ma'abota littafi dan shari'o'in da ke cikin takaddun su da Qur'ani yazo ya tabbatar da wasu kuma Qur'ani yazo da sabbin dokoki na Allah subhanahu wata'ala akai shi yasa har yau in ka dauki New Testament da Old Testament za ka ga akwai ayoyin da umurnin da ke cikin su yaga yana dacewa da abin da Qur'ani ya karanta saboda me dalili asalin source din su daga wurin Allah subhanahu wata'ala ne tare da su daga bayan an samu taharifi a cikin su amma duk da haka akwai content da yake har a yanzu ba a jirkita shi ba don haka a cikin su akwai lamai yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wama unzila ilaykum da abinda aka saukar zuwa gare ku na Qur'ani a cikin al-yahudu an samu wanda suka yi imani da Allah tun a zamanin fiyayen halitta min babin misal kaman wa kamar Abdullahi ibn Salam shi ya fi shahara amma a wancan zamanin adadin su zai wahala idan ya wuce su guda 10 duka yahudu amma annasara an samu da yawan gaske tun a wancan lokacin an samu da yawan gaske annasara shi yasa Qur'ani yace annasara sun fi kusanci zuwa ga musulmai sosai sosai fiye da al-yahudu mafhum tayi a cikin su an samu da yawa kaga irin su Salmanul Farisi radiyallahu anhu ga irin su Najashi sarkin Habasha wanda tun ma bai musulunta ba manzon Allah yace ku tashi ku je Habasha ku zauna fa inna fiha malikun adil a can Habasha akwai sarki adali dan me dan ya karanta linjila ya san wajibcin yin adalci da tsoron Allah da rikon amana shi yasa da irin waɗannan kisosi malamai suke cewa ko a bangaren shugabanci ne in an samu annasara wanda ya san addini yake da adalci da rikon amana da sanin ya kamata da kuma kokarin iya aiki in dai ya san littafinsa to an fi samun adalci a wurinsa fiye da jahilin musulmi da bai san addini ba saboda me dan adalcin addininmu me dalili fiyayen halitta fiye bar makka da aka haife shi yace wasu sahabbai su zo Habasha su zauna wajen sarki da yake krista ne yace dan shi adali ne kuma suka zo dan suka zauna kuma ya ba su mafaka kuma har suna karanta Qur'ani ma yana zubar da hawaye a lokacin tun bai musulunta ba ana karanta Qur'ani sai fashe da kuka kawai da ji ayun da yake kanta sai yace wannan sakon naku gaskiya ne dalili shine ilimi babu abun da ke sa ayi nasara a shugabanci kaman ilimi ko kasuwanci zaka in ka jahilci addini sai ka ci haramun cikin sauki kai ko dinkin takalmi kake ko tela kake in dai ka jahilci addini to to sai ka samu matsala. Babu abin da za ka yi a duniya ba ka da ilimin addini ka yi nasara a cikinsa, sai dai kawai a yi mai a rarrafa haka. Amma ilimin addini shi ne guidance. In lecturer kake ko physics kake karantarwa, in baka san addini ba sai an samu matsala a ciki. In driver mota ne, in baka san addini ba sai an samu matsala a ciki. Ko tukin jirgin sama kake, in baka san addini ba akwai matsala. Sanin addini ba wai sai malami ba, wajibi ne kowane musulmi ya san addini. Ba wai za ko me kake sai ka san addinin ba, kuma wai sani basic ba, mafi kankanta intermediate na duk abun da kake, ka san halal ka san haram, kuma ka san madogara na halal da haram din. Idan ma musulmi bai san addini ba, sai ya je da diyan ce bakon addinin, sai ya rusu addinin bai sani ba. Ba haka aka yi shi a kasan nan ba? Mutum ya tsaya ce Annabi subhanahu wataala, wani ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya ce zamanin Annabi Buhari an ce kaza. Shi jahilci, ko me za ka yi bai da amfani, kuma ko me za ka yi a duniya, sanin addini tilas ne, wajibi ne. Wanda bai san addini ba sai an samu matsala da shi. Ke sa kana ɗauka wai malamai ne kaɗai za su san addini? A'a, dole a komai sai ka san addini. In ko baka san addini ba, in ka zo ka zauna gaban ka mai addini ka gaya masa me kake a harkar, sai ya nuna maka haramun kace-kace da baka sani ba a ciki. Amma in ka san addini za ka kiyaye. In Krista ne ya san Bible na hakika, wallahi sai ka ga ya fi kappa-kappa yana da tsoron Allah fiye da jahili. Ko da ku jahilin musulmi ne. Ya sa sanin addini ba wai optional ba ne, tilas ne a kan kowa da kowa. Kowa sai ya sani. Allah ta'ala ka sanar da mu addini, ka ba mu ikon aiki da shi. Don haka Allah ta'ala yake cewa suna imani da abin da aka saukar gare ku na Qur'ani, da abin da aka saukar zuwa gare su, khashi'ina lillah, suna kuma jin tsoron Allah da ilimi a wannan hali din. Suna jin tsoron Allah da me? Da ilimi. Kada ma za ka yi ba misalin ahlul kitabi da suke iya ko nuna jin tsoron Allah a Qur'ani, ba mu misali ɗaya ko biyu.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
جزاكم الله خيرا. مثال بيو دي با منفر كوكر سورة الإسراء آية تدري دا بقوي دا آية تدري دا تفس إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سنة إذن سنة جاشي كينا سيتبيو تكين سورة المائدة هو آية تتمانين دعوكو يتي ترى أعينهم ظاهق إذن سو نازبد حوائي سبود أبند سكفاني أتكين قرآني نغسكيه. Duk wanda ya san at-taura da linjila ya ji ana tafsirin Qur'ani, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, inda ya fi karfin shedan sai ya ce waɗannan maganganun gaskiya ne. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, in ya san ya fi karfin shedan sai ya yi itirafin cewa lalle waɗannan maganganun gaskiya ne. Haka ko science ka sani, yanzu Professor Kidmo, leading professor anatomy, wanda ya rubuta book na The Developing Humans, iya cikin the best book na anatomy, ran da aka yi masa ayoyin Qur'ani akan yadda ake halittan yaro a ciki, da ya karanta ya ce duk waɗannan wanda na karanta a dai tsarinmu na anatomy duk gaskiya ne. Ba musulmi ba ne yake a lokacin yana magana, gaskiya ne. Wasu al'amuran sai ya ce, wasu al'amuran ma da Qur'ani ya yi describing ɗa da ke ciki, ya ce ko a science ba mu san abin ba. Don haka ba zan iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ba, don mu ma ba mu iso wurin ba a yanzu. Ai, Qur'ani maganar Allah ce. In dai ka ji ta a nitse, kai ka san ba maganar mutum ba ne. Kai ka san ɗan adam duk gogewarsa wallahi bai isa wannan ba. An fa saukar da Qur'ani lokacin da ake alfahari da literature ne, iya waƙe da iya magana, amma Laraba Qur'ani ya zama gagara badau suka gagara yin kwatankwacin Qur'ani wanda yafi kowa fasahar iya kirkirowa da aka ce je kawo Qur'ani sai je ka wai alfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazailun tawilu mabiyansu suka ce kai karka fitar da wannan in ka fitar wallahi za a gane ƙarya muke bai ka bada magana Allah ba kawai gare mu ita musu hayaniya mu ce ba mu yadda ba ƙarya ne ba mu yadda amma muna fada to mun tona su dan kanmu sai koye kayan sai ce to gara a boye don haka Allah ta'ala yace ulaika lahum ajruhum inda rabbihim al-yahud wa an-nasara da suka imani da Allah nan suka yadda da abin da aka sauko da fiyayen sauko fiyayen halitta Allah yace suna da lada a wurin mahaliccin su inna Allah lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne mu ne a duniya idan zamu yi makin takaddu in aka baka booklet 800 sai kai wata guda baka kammala ba in kana daukan general course na san abin da nake magana lokacin da muke daukan general course a jami'a 2003 2004 muna karantar da yara suna yin general course na computer science in aka baka booklet 800 aka baka booklet 800 sai ka zo kai ta kwana kana makin wani sai wallahi wani in ya kammala makin sai yayi zazzabi kwana muke saboda general course ne zaka samu faculty guda gaba daya 100 level ko 200 level kowa yana yi wannan shekara 20 da kai da suka wuce kenan to amma shi Allah a wurin sa sari'ul hisab ne duk yawan mutanen duniya da aka halitta daga farkon duniya zuwa yanzu alƙalin man science ba na addini ba sun ce Allah ya halicci akalla mutum biliyan 118 biliyan 118 amma duk waɗannan taron jama'ar ranar tashin kiyama daga gari ya waye gabanin sallan azhar duk Allah ya gama hisabi wa kowa da kowa yan aljanna sun je aljanna yan wuta sun je wuta har ma kana da misali to je ka suratul furqan je ka suratul furqan aran ma
Allahu akbar
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
ba ita ba kar ku rabu da shi karan ba zai zai nemo ya ga Qur'ani haka yake har ayat da nake faɗa shekara hudu da kansa ya kawo ta a wurin nan ban ma tambaya mai ke dauko ta
ashabul jannati yawmal khayrum مستقرا وأحسن مقيلا
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وانا آية كينا آية تأشرين دهدو أتجين سورة الفرقان الله يتي أن الجنة أرانا القيامة خير مستقرا أنا باس ما في الهير مسوكي وأحسن مقيلا wato asanu makila daga waye wangari har an yi hisabi har dan aljanna ya je aljanna ya huta har yayi baccin kailula bayan azhar
Allahu akbar
wato shine asanu makila wato har kailula suna yi har an kammala duk wannan mutum biliyan 118 an gaba komai yan aljanna har sun je aljanna sun yi kailula ai wani abu sai Allah Allah ta'ala ya kai mu aljanna na'am
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
آية تكر شهر ريبيو الله يتشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أكو جماعة دفق إيماني كي حقولي وصابروا حقور كدكمك ورابطوا كي رباطي واتقوا الله كي تكوازوا أقا الله أمرين بداخلو la'allakum tuflihun la'allal ta'lil ne tabbas in kun yi abu hudun nan za ku samu babban rabo gobe kiyama babban rabo shine aljanna ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ibnu abbas da ibnu mas'ud Allah ya kara musu yadda suka ce Allah bai kiran mu da wannan title sai dan ɗayan biyu ku yi mun yi bari mun bari shi yasa ma'anarsa shine ya ayyuhal ladina amanu bisababi imanikum fasbiru, dalilin imanin ku nan ku yi hakuri. Kalmar hakuri a Qur'ani Allah ya maimaita akalla sau 103, ku yi hakuri, ku yi hakuri, ku yi hakuri. To ku yi hakuri wajen bin Allah, wasabiru ku hakurtar da kanku. Kalmar sabiru alama zane fa'ilu shine iya nufin wani abu na janka kana jansa, to ka dage kai hakuri, karka yadda shedan ya jaka, karka yadda san ranka ya jaka, karka yadda kawar duniya ta jaka ka nisanci bin Allah. Wasabiru ku yi ta jaye jaye wajen hakurin, ku toge sai kun bi Allah, saboda hakuri babban al'amari ne. Shi yasa muka duba ɗabi'un magabatan mu, duk abin da ka sa a gaba sai su ce yi hakuri. Ko aure mace ta yi ko namiji, na a ce Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya albarka, sai a ce sai hakuri fa. Komai sai su ce sai hakuri. Duk wanda ya tashi gaban dattawa ya san komai, sai a ce sai fa kun yi hakuri. Rayuwar nan hakuri ne. To wallahi wannan kalmar dattawan namu alheri ne. Duk alherin duniya da lahira ba a samu sai da hakuri. Don haka isbiru wa sabiru, a ranma ba mu aya ko kwaya daya kan falalan hakuri.
Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab wa lamman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur.
Allah ta'ala yace innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, masu hakuri ne kadai a Qur'ani yace Allah yace muna ba su ladan su ba sai an kirga ba. Haka ake dumbulo ladan a bayar ba sai an yi counting ba. Sauran ayyuka za a ce za a baka lada 10, wani 700, amma ne hakuri dumbula ake a bayar. Shi yasa wanda ya iya kyauta wani, in ka zauna da wanda suka iya a irin da sai mutum ya ciro kuɗi bi irga ba sai ya baka, sai ka je sai ka samu naira 23,000 ne, ba ka san yi jiwali sai dai a baka 20 ko 30 ko 40, shi damka yake ya bayar. To iya kyauta sai ka damka ka miƙa ba sai ka irga ba, sai ya je ya samu wani namba ma da bai san kansa ba, 77 ne a ciki. To shi Allah masu hakuri, saboda darajarsu ladansu damka ake a dumbula kawai sai a miƙa musu, sai an je hada total sai a irga. Wannan cikin suratu Zumar kenan aya ta 10 ko, wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur, cikin suratu Shura kenan aya ta 43. Allah yace wanda ya hakuri ya yafe yayi gafara, wannan iya daga cikin manyan al'amura. Amma baka yafe zalunci har sai in dai dalilin yafewan zai kawo mai zaluncin ya gyara. In zaka yafe dalilin wannan ya ci gaba da zaluntan wasu, dan ya san ana yafe ya, to anan bai halatta ka yafe ba. Shi yasa Allah yace faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ayat da arma ka ta Zumar, koma bayan ta aya 3 shine ta 40 kenan. Wannan wanda ya yafe dalilin yafiyan ya kawo gyara, to yayi kyau. Amma in zaka yafe ya zama sanadin zaluntan wasu, gara karka yafe din. Don haka wata warabidu ku yi ribati, hadisi a Muslim na 203 ya ce ribati shine daga ciki akwai wanti zaru sala ba'da sala, jiran sallah bayan sallah ribati ne. Kai magariba ka tsaya jiran isha, ko kai azhar ka tsaya jiran la'asar, kana samun ladan da yafi duniya da abun da ke cikin ta gabaki daya. Sannan an mutane sun fita ku tsaya kuna kare iyalan su, ribati ne. Aikin da yan agaji suke, muna karatu, yan agaji suna waje da security ba sa ciki, ribati suke yi. Sai kaga sallah a harami ana yi, amma askar yana tsaye baya sallah. Abinda Allah yake bashi na lada dalilin ribati yafi duk duniya da abun da ke cikin ta. Wattaqullaha, ku yi takawa zuwa ga Allah, la'allakum tuflihuna, tabbas in kun yi takawa za ku rabauta, saboda litta'alil ne, tabbas akwai rabautuwa an yi takawa. Ni da ku Allah ya bamu hakuri da ribadi da takawa, yasa aljanna ce makomar mu. Wannan ita ce aya ta karshe a cikin suratu Ali Imran. Gobe idan Allah ya kai mu za mu shiga suratul Nisa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala alam. Amin.